kusan dukkan wasu manyan shugabannin jam'iyyun kauncen Kofa da suka hada da Muhammad Usman da Hussein Umaru da Umar Noma shugaban rikon kwarya na model Lumana da dukkan wasu masu fatan ganin Hamma Amadu ya doke abokin fafatawarsa a zaben 20 ga watan Maris su ne suka ziyarce shi a gidan kasan Filinge domin kara masa kwarin gwiwar cewa sun dauki dukkan wasu matakan da za su bashi damar doke abokin karawarsa Isu Muhammadu na PNDS tarayya. Shugaban jam'iyyar PNPD Intinikar Alhassan na cikin wannan tawaga ta Kofa.
Mu kawance ne wanda ke goya mashi Hamma Amadu baya. Amma da muka zo sai aka ce sai dai mu ganshi guda-guda. Da aka ce za mu ganshi guda-guda muka ce a mu wannan bata mana ba. Muka ce za mu komo mu ya mai da baya dada an kai yan kire-kire sai suka dawo suka ce mu yi gungun 5-5. Kuma gungun 5-5 kin ga kawai ba mu da illa minti 5. Mun ka shiga mun ka gano shi da muka tarda shi fi sabilillahi mun tarda shi hankalin shi kwance ko da yake shi ka san ko cikin gidanka aka tsare ka daga kai sai iyalinka abu ne mai ciwo amma mu bamu ga wani tashin hankali ba gare shi amma tsaro an sa tsaro sosai ba kamar yanda muka tai muka gan shi kwanakin baya ba hankali kwance gagamin ga an kawo matsatsi sosai ga abu. Hamma ya shugaban kasa ne ya kama shi yau ai komi ya faru gare shi shugaban kasa Muhammadu Isufu ne kenan wannan mu dole yau in kaya ta soke shi kawai ciya zami Muhammadu Isufu ne.
Shugaban jam'iyyar PSD Basira Ben Omar Mohammed mai goyon bayan takarar Isu Muhammadu ya musanta zargin hannun hukumomi a halin da dan takarar na yan hamayya yake ciki a yau.
Wannan zance da zance biyu ne. Zance tsakanin na zabe ai kotun tsarin mulki ya ce bawon Allah da ke riken wannan an ce yana yayi takara kuma yayi takara amma hujjar da ta kai shi kurkuku ai daban take da zabe abin zabe daban zancen da ya kai shi kurkuku daban kenan kar a zo ayi amalgam a kwatanta mutane a wannan yana nan yana zage-zage wance yana daure yo malam lokacin da wancan aka kama su bisa zancen na kadai da ku kai da muka bar kashe ka kai ta kai ta kare kai zaman ka da lokacin ai dai ka abu kai shi ai ta ai akwai wani wanda ya takara kare da shi ke cikin a farkin ko ba haka bane kar a kawo mu a sa rudani cikin kasa zancen zabe daban zancen aikin asha da aka yi kwanaki can daban
bisa la'akari da tsarin jadawalin hukumar zabe sai ne a ranar asabar din da ke tafa ne ya kamata a kaddamar da yakin zabe sai dai wasu ƴan rajin kare demokradiya na ganin makomar zagaye na biyu na zaben 20 ga watan Maris din ta danganta da lokacin da kotun tsarin mulkin kasa za ta fayyace matsayinta game da sakamakon zaben da ya gudana a ranar 21 ga watan da ya shige. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.